بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da haduwa a wannan safiya ta ranar Asabar 18 ga watan Dhulhijja shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam, wanda ya dace da lissafin 14 ga watan Yuni shekarar miladiya ta 2025. Wannan shine darasi na 21 insha Allah cikin jiran gedarusa daga lissafin Qa'idatun fil Mahabba واللفر الإمام الشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الله وبنجي يقف التامس وانا لتافي ينا بياني ني أكن قائدو جي دسك شافي سويا دا قونا دا كما علاقة تدا الديني علاقة تدا أكيدا دا علاقة تدا أينه واتو يبدا متاني سكي قدر شا أبوا الله وبنجي يساق ابن تيمية الخيري زامو تاشي أتكونا نكراتو أليدي اندي كيتشيوا cikin shafi na 91 a wannan nuska ta ainihin wato Malam Dr. Muhammad Abin Salim Rashad inda yake cewa wa mahabbatu Allahi wa rasulihi ala darajataini wajibatun wa hiya darajatul muqtasidina wa mustahabbatun wa hiya darajatus sabiqina. Malam yace kaunar Allah da kuma kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mataki ne guda biyu. Akwai wacce take wajiba, akwai kauna wacce take ta dole. Indai mutum musulmi ne, wajibi ne a same shi da kaiwa wannan matakin na kauna ga Allah da manzon sallallahu alaihi wasallama. Ita ce wahiyar darajatul muqtasidina, ita ce matakin al-muqtasid, wato wanda suke yan tsaka-tsaki. Wa mustahabba, akwai kuma nau'i na kauna wanda yake abin nema ne, abin so ne. Wahiyar darajatu sabiqina, masu kawo wannan matakin su ne as-sabiqun as-sabiqun, na can sama kenan a matakin kauna da biyayyar Allah. Falula, mataki na farko na matakin al-muqtasirin, taqtadi an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, shine abinda zai hukunta Allah madaukakin sarki da manzo alaihi salatu wassalam su kasance sun fi soyuwa a zuciyan bawa fiye da duk wani abu koma bayan su. Wato a wannan matakin wajibi ne ya zama kana kaunar Allah da manzansa fiye da komai a zuciyarka. Bi haythu la yuhibbu shay'an yabghuduhu, ta yadda ba za ka so wani abu da Allah yake ki ko wani abu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ki ba. Kama qala ta'ala, kamar da Allah yake fada cikin mujadala yake cewa لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله, ولك ترد متاني وندك كونر الله سكي واتو سكي إيماني دا الله دا كميران الله هرا بذاك ساميس سنة كونر وطن دا الله يكي غابد سوا غاق باسا كونر وطن دا الله يكي غابد سوا. Kunna mai yake da wancan lungo, ba sa kaunar waɗanda Allah ke gaba da su. Wa hadha wa zalika yaqtadi mahabbata jami'i ma aujabahu Allah ta'ala, wannan yana nufin wato su zama masu kauna idukka zuwa ga dukkan abinda Allah ya wajabta: tauhidi, sallah, azumi, zakka, haji, sadaka, biyayye iyaye, abubuwan da Allah yake so a yi, to sai zama kana kaunarsu. Wa bughda ma harramahu Allah ta'ala, sannan kuma da kin abin da Allah yake ki. Wa zalika wajibun, wannan wajibi ne ga musulmi. Fa inna iradatul wajibati iradatun tamma taqtadi wujuda ma awjabahu, domin wato san abin da yake wajibi ne akan mu cikakkiyar kauna da nufata tana hukunta wato samuwar abin, kama taqtadi adamal ashiya'i yaqtadi adamal ashiya'i allati nahallahu anha, kama yadda wannan nufatar wajibin zata nesanta mutum izuwa ga abubuwan da Allah ya haramta, wa dhalika mustalzamun li ba'dihi tibghdi hattam, wanda wannan yana daga cikin lawazim na kin abinda Allah ya haramta, wato nufatar abinda Allah yake so yana nufin kaunar wannan abu, sannan a ɗayan bangaren kuma yana nufin kin abinda Allah yake ki. Fa yajibu ala kulli mu'minin an yuhibba ma ahabbahu Allah, malamin Taimiya yace da haka wajibi ne ga kowane mu'mini ya kaunaci abinda Allah yake kauna, wa yabghudu ma abghadahu Allah, kuma ya ki abinda Allah yake ki. Qala ta'ala, Allah yace zalika bi annahum muttaba'u ma asqata Allah wa karihu ridwana, Allah yace haka ya faru da kafirai ne saboda suna bin abinda yake fusatar da Allah, kuma suna kin abinda zai ba su yarda Allah. Fa ahbata a'maluhum, sai Allah ya wargaza ayyukansu cikin suratul Muhammad. Wa qala ta'ala, kuma Allah yace wa idha ma unzilat suratun, duk sanda aka saukar da wata sura, faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana, daga cikin munafikai akwai wanda zai ce to yanzu ku wannan aya ko wannan sura me ta kara muku na imani. Fa mal ladzina amanu fazadatuhum imanan wa hum yastabshiruna, lalle su mu'minai wannan sura ta sauka za ta kara musu imani, kuma su zama suna wa junansu bishara da abin alkhairin da suka ji a cikin sabon karatun. Wa mal ladina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim, su kuma waɗanda suke a cikin zuciyarsu akwai cuta ko dai ta kafirci ko ta munafirci ko ta makamantansu, fazadatuhum rijsan ay sharran ila sharrihim, ko kuma natnan ta kara musu sharri ko ta kara musu rashin kirki ko wari zuwa ga warin da suke da shi na kafirci. Wa qala ta'ala, kuma Allah yace walladhina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayka, wadanda muka ba su littafi suna jin dadi idan aka saukan maka da wani abu, wa minal ahzabi man yunkiru ba'dha, daga cikin kuma sashen ƴan kungiyoyi akwai wanda suke ƙaryata wani sashe na Alƙur'ani din, duk wannan yana kawo su ne tabbatar mana da hujjar cewa wato me mataki na farko na kauna shine matakin al-muqtasid, shine wanda dole ka so duk abin da Allah yake so, ka ki duk abin da Allah yake ki. To sai mataki na biyu shine cewa amma mahabbatu sabiqina, kaga ita ko kauna ta as-sabiquna, wato wanda suke na gaba gaba, bi an yuhibba ma ahabbahu Allah minan nawafil, bayan ya so wadancan abinda Allah yake so na wajibai, shi kuma anan zai kara da son abinda Allah yake so na nafilfili, wal fada'ili, da abinda Allah yake so na falaloli, wancan zai tsaya iya wajibai, wannan kuma ya tsallaka har zuwa falaloli. Yace mahabbatan tamma, cikakken kauna, wa hadhihi alhalu wa hadhihi halul muqarrabin alladhina qarrabahumullahu ilayhi, wannan shine yanayin makusanta Allah wadanda Allah ya kusantar da su izuwa gare shi. Fa idza kanat mahabbatullahi wa rasulihi alwajibata taqtadi bughda ma abghadahu Allah wa rasuluhu, idan ya zama wato kaunar Allah ta wajibi waccan ta farkon ita kanta ta hukunta kin abinda Allah yake ki, kama fi sa'ir anwa'il mahabba, kama yanda yake a duk sauran nau'i na kauna, fa innaha tujibu bughda ad-dhibb, kuma tana wajabta kin akasin abinda Allah ke so din. Ulima daga nan za a gane annal jihada min mujibin mahabbatillahi wa rasuli, yanzu kuma ya saki layi ke, daga nan za a gane cewa jihadi yana daga cikin abubuwan da ke wajaba a samu mutum yana kaunarsa matukar, yana kaunar Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da gaske, matukar mutum na kaunar Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, to wajibi ne kuma a same shi yana kaunar jihadi, saboda jihadi abu ne da Allah yake so, abu ne da zai kawo gyara ga addinin Allah, abu ne da zai kawar da shirka a bayan ƙasa. Fa inna maqsudal jihadi tahsilu ma ahabbahu Allah, domin manufar jihadi shine samar da abinda Allah yake so na imani da nagarta a bayan kasa, wa daf'u ma abghadahu Allah, da kuma tunkude abinda Allah yake ki na shirka da kafirci da zalunci. Fa man lam yakun fihi da'in ila al-jihadi, duk wanda ba shi da wata azama, bai da wani karsashi ko kwazo ko bai tunanin wata fafutuka ta jihadi, falam ya'ti bil mahabbati al-wajibati qat'an, to wannan bai soyayya ga Allah wata kita wajaba akan shi ba. Kana fihi nifaqun, kuma ma akwai wani sashi na munafinci tare da shi, kama qala ta'ala, to wai da Allah yace innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Allah yace innamal mu'minuna, kadai mu'minai na kwarai na gaske sune allazina amanu billahi wa rasulihi, wanda suka yi imani da Allah, suka yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, thumma lam yartabu, sannan a cikin imanin su dinnan ba su taba yin kokonto game da wani abu da Allah yace su yi, su ji kamar ba haka ba kuma kamancin sa. Allah yace wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, sannan suka yi jihadi da dukiyarsu, suka yi jihadi da kawunan su dan daga kalmar Allah. Allah yace ulaika humus sadiqun, waɗannan sune mu'minai masu gaskiya, cikin suratul hujurat. Aga wannan aya tana tabbatar da wato mu'minai na gaskiya wanda babu shakka cikin imanin su sune masu san jihadi. Ya sake cewa wa fi sayy muslimin an abi hurairata an annabi sallallahu alaihi wasallama annahu qala, hadisi a cikin sayy muslim daga abu huraira Allah ya kara masa yadda, daga annabi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce man mata wa lam yagzu walam yuhdith nafsahu bil ghazwi walam yuhaddith nafsahu bil ghazwi, nabi sallallahu alaihi wasallam yace mata ala shu'batin min nifaqin, wanda di ya mutu bai yi jihadi ba, bai je yaki dan daga kalmar Allah ba, nabi yace walam yuhaddith nafsahu bil ghazwi, kuma bai dinga sanya wa zuciyar shi san yakin da tunanin ina ma ya samu damar yadda zai yi jihadi, wannan bai cikin tsarinsa kwata-kwata. Nabi sallallahu alaihi wasallam yace mata ala shu'batin min nifaqin, ya rasu tare da wani sashi da wani bangare da wani gibare na munafinci a zuciyarsa. Wannan hadisi ne tabbatacce, yana cikin sahih Muslim da sunan Abi Daud da Nasa'i da sauransu. Kamar yadda malamai da suka sharhin hadisi, malami bai mana sharhi akan hadisin, amma ne gaskiya bin da malamai suka faɗa kamar yadda iyada yake faɗa, yace fihi annal azma ala shay, wannan hadisin na nuna cewa daukan damara na aikata wani aiki badala fi'lihi, yana makofin aikata aikin ne, liman lam yata'ayyan waqtu fi'lihi, ga wanda bai samu dama ba, lokacin da ya kamata a yi abu bai yi ba, amma ka sa wa ranka kana son ka yi, to wannan zaka samu ladan kamar wanda ya aikin au kana ma san mata mane, ko kuma wanda wani abu ya hana shi. Amma yanzu mu a zamanin nan, a inda muke ba a jihadi, wajibi ne zama zuciyarka tana dankware da tunanin ina ma ka samu damar jihadin. Wannan ya faɗa Iyad a cikin Ikmalul Mu'lim. Hakanan al-Imamu An-Nawawi yake cewa wato fihi anna man mata qabla ibadatin nawaha la yutawajjahu alayhi min adh-dhanbi. Wannan hadisi na nuna cewa wanda ya mutu da wata ibada da yake so yayi bai samu halin yi ba, amma yayi niyya, babu zargi akan shi game da wato rashin yin wannan ibada. Imamu Nawawi yayi magana akan sallah da aikin hajji, ina hukuncin wanda lokaci ya shiga yana da niyyar yin sallah bai riga yayi ba sai ya mutu, ina hukuncin mutumin da ya samu halin aikin zuwa aikin hajji yana da niyyar ya je amma sai jinkirta bai yi ba, bare bai yi ba bana, da wannan shekarun guda biyu yana da hali kafin baɗi sai ya mutu, ina hukuncin waɗannan guda biyun. Yace to wanda ya shafi sallah babu zargi saboda kuncin lokacin, amma wanda ya shafi aikin haji akwai zargi saboda yalwan lokaci, ya kamata duk abinda mutum yake a cikin shekara ɗaya biyu ya ajiye niyyar aikin haji, amma wanda daga yanzu shiga lokaci watakila kafin ya gama abinda yake tashi minti 10 ko 15 ko 30 sai wani abu na ajali ya faru gare shi, kamar a ce wanda yake kan hanya yana tafiya sai ya haɗari, ko wanda yana zaune haka nan fujia ta zo masa, yace to wannan babu zargi akai, amma wancan akwai zargi. Sannan Abdullahi dan Mubarak da ya ruwaito wannan hadisi,
yana na cikin su muslim sai ya ta'aliki yace fanura sai malaman mu suka sana she mu suka fassara mana anna zalika kana ala ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam to ma'ana wannan hadisin ya shafi mutanen da suka rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne musulmi da suka rayu a cikin garin Madina lokacin jihadi a matsayin jihadi a farkon al'amari na fardu kifaya don haka ce aje jihadi in ba annabi ya ce kowa ya fito ba mutane suna da yancin ba sai sun fito ba kaman a Badar to wanda duk ya zamana yaki zuwa ne saboda yana ganin shi ba zai je ba kawai shi ba zai asarar lokacin shi ko dukiyarsa ko ya fuskantar da rayuwarsa zuwa ga hadari ba Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan akwai alama cewa akwai burbushin munafurci a tare da shi to amma wannan bai nufin shikenan hadisin ya ba aiki daga wucewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam koda a wani zamani ne wanda aka samu kai a cikin wannan yanayi mutum kuma yana inda ake jihadin amma sai nuna shi ba sai yayi ba shi ba ruwansa to shi ma yana iya zama cikin wannan yanayi saboda haka jama'a jihadi muhimmin muhimmiyar wazifa ce muhimmin aiki ne a cikin ayyukan musulunci kuma wajibi ne musulmai su dauki azama na dawo da shi a bisa tsarin da shari'a ta tsara kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi daban-daban cewa idan musulmai suka bar jihadi sai kuma suka biyo duniya Allah zai darkake su da kaskanci da wulakantuwa kamar yadda muke gani kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma ba za su saki komawa cikin izzar su ba sai su koma cikin jihadi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira jihadi da suna zirwatu sinani islam zamu rudin mu ji maganganu akan waɗannan malam ibn timiya zai kawo su insha Allah malam ya sake cewa wa kadhalika jama'a bainahuma fi qawli ta'ala haka nan ubangiji madaukakin sarki ya hada tsakankanin abubuwan guda biyu wato da jihadi da san Allah din ya hada su a cikin fadan Allah aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil harami ya ku mutanen makka kafirai ku kuna ganin wato daukan dawainiya da kuke yi na shayar da alhazai abinda kuke yi na basu ruwa wa imaratal masjidil harami da kuma yadda kuke raya masallaci ku ne kuke gyara shi ku kuke kula da shi masallaci mai alfarma na makka a ganin ku wannan kaman amana billahi wal yawmil akhir dai yake da wanda ya imani da Allah ran tashi alkiyama saboda an musu magana akan cewa ku doku imani sai su ce a mu ba su mai imani ba wannan yakin da muke ma ya isa mu muke raya masallaci mu muke shayar da bakin Allah Allah ya ce musu ba haka bane ba daya bane da wanda ya imani ya aiki nagari sannan Allah ya hada ya ce wajahada fi sabilillah kaga an hada imanin wanda a cikin shi ne akwai mahabba da wannan jihadi din fi sabilillah Allah ya ce la yastawuna indallah ba za su taba zama daya wajen Allah ba wallahu la yahdil qawmal zalimin Allah baya shiryatar da mutanen da suka kasance azzalimai Allah ya ce alladhina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah isake hada abun guda biyu wanda suka yi imani suka yi hijira sannan suka yi jihadi da dukiyarsu dan hanyar Allah wa anfusihim suka yi jihadi da rayukansu dan hanyar Allah Allah ya ce a azamu darajatan indallah waɗannan sun fi girman mutunci da daraja a wurin Allah fiye da sauran mutane wa ulaika humul faizun kuma su ne masu samun rabo mai gwadi Allah ya ce yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu ubangijinsu yana musu bishara da rahama wata irin babban rahama daga gare shi wa ridwanin da wani irin babban yadda Allah wa jannatin da wasu irin aljannoni masu ban mamaki lahum fiha a cikin aljannatakai din akwai gare su na'imun ni'imomi muqimun madawwamiyan ni'ima innal abrara lafi na'im kina wannan saboda a cikin su akwai فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فيها وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين غاينا كومي سنن كما خلود وسلام ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود وتذاع الشجاع cikin aminci kuma adawama shine ma'anan na'imun muqimun ni'ima madawamiya wannan babu irin ta a duniya kwata kwata a duniya babu ni'ima madawamiya dama ni'ima ce take naqisa sannan kuma ghairu da'ima to amma Allah ya ma ɗan aljanna masu jihadi masu imani alƙawarin samun irin wannan ni'ima Allah ka samu na cikin su mu da iyamu da malamu da sauran musulmi faqaranahu bil mahabbati fil ayati kaga Allah ya gwama wato jihadi da kaunar Allah a cikin waɗannan ayoyin guda biyu wa qawluhu
da kuma fadin Allah madaukakin sarki min kaulihi da fadin a cikin fadin Allah qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaykum min Allahi wa rasuli wadanna ana wannan ana mata laqabi da ayar wato abin nan wato abu takwas abubuwa takwas wadanda suke almulhiyatu thamaniya abubuwa takwas wanda suke iya dauke hankalin mutun daga imani sune iyaye iyayen ku sun kasance ko iyayen ku sun kasance ko yan uwan ku sun kasance ko matan ku sun kasance ko dangin ku sun kasance ko dukiyar ku wanda kuka tara ta kuna tsoran wato ta lalace ko wato gidajen ku da kuka gina wanda kuka amince da zama a cikin su wadannan abubuwan guda bakwai na takwas shine kan kawunan ahabba ilaykum minallahi wa rasuli idan wadannan abubuwan su kuka fi so fiye da san da kuke wa Allah da manzansa wa jihadin fi sabilihi idan wadannan abubuwan su kuka fi so fiye da san da kuke wa jihadi dan daga kalmar Allah Allah ya ce fatarabbasu to ku dan jira ku jira dan lokaci kankani hatta ya'ti Allahu bi amrihi ubangiji zai kawo al'amarin sa a gana angwama wadannan abubuwa aka ce da jihadi da kuma san Allah da manzansa wa fi qaulihi da kuma fadin Allah madaukakin sarki da yace fa sofa ya'ti Allahu bi qaumin da sannan Allah zai zo da wasu mutane yuhibbunahum wa yuhibbunahu yana kaunarsu suna kaunar shi azillatin ala almu'minina masu saukin hali a gun mu'minai a izzatin ala alkafirina masu izza a wajen kafirai Allah ya ce yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im za su kasance masu jihadi dan daga kalmar Allah kuma ba sa tsoron zargin mai zargi akan aikin da suke na jihadi Allah ya ce okay ya kasa bin wale kwacin kenan ko fa akhbara anna alqawma alladhina yuhibbuhum Allah wa rasuluhu hum azillatun ala almu'minin kaga Allah ya bamu labarin cewa mutanen da suke kauna Allah da manzansa suna da sauki da kaskantar da kai a gaban mu'minai a izzatun ala alkafirina sanan suna da izza a gaban kafirai yujahiduna fi sabilillah suna kuma yin jihadi wala yakhafuna lawmata la'im ba sa tsoron zargin wani mai zargi kama qala ta'ala fil ayatil ukhra kuma da Allah ya faɗa kuma a cikin wata ayar daban ta cikin suratul fatih da yake cewa ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum Muhammadur rasulullahi ladina amanu ma'ahu Allah ya ce ashidda'u masu tsanani ne 'alal kuffari akan kafirai ruhama'u bainahum masu tausaya wa junan su fa wasafahum bil dhillati war rahmati li awliya'ihi ikhwanihi sai Allah ya siffanta su da kaskantar da kai da tausayi ga masoyansu wanda suke masoyan Allah ƴan uwansu a addini wala izzati Allah ya siffanta su da izza wa shiddati da tsanani ala a'da'ihi a'da'ihim akan abokan gabansa kuma abokan gabansu cikin kafirai wa annahum yujahiduna fi sabilillah kuma Allah ya bada labarin cewa su masu jihadi ne dan daga kalmar Allah mallan sake sakin layi yace wal jihadu me yake nufi mato da jihadu ki kaga shi jihadi min al juhdi yana daga cikin asalin kalmar daga al juhdu bi dhammil jimi wa huwa taqa shine energy kwazo wa huwa a'zamu min al jahadi lafazin al juhd mai dhamma yafi nauyin ma'ana fiye da lafazin al jahad mai fataha alladhi huwa al-mashaqqa wanda shi kuma al-jahd shine al-mashaqqa shan wahala wancan kuma karfi da kwazo fa inna dhamma aqwa min al-fath domin a larabci dhamma ta fi nauyi akan fataha saboda kai dan kalma guda daya ta zo da siffa guda da wasali guda biyu ana yi mata fataha ana yi mata dhamma to zaka ga mai dhamma take da ma'ana mafi nauyi saboda nauyin dhamma zai ba mu misali da kanshi وكلما كانت الحروف او الحركات اقوى كان المعنى اقوى دسنده كلمومي كو حرفا suka zama suna da karfi to ma'anar tana da karfi akwai sautuka masu karfi da suke bada ma'ana da karfi irin su shimun shinun su dalun su ainun
idan suka zo ma'anar su tana bada abu mai ƙarfi da sadun fiye da ma'anar ƴan uwansu wanda basu kai ba. In ka ga kalma mai sadun to ma'anarta za ta fi nauyi fiye da mai sinun, haka in ka ga mai shinun fiye da mai sinun, haka in ka ga ruɓanyan kalma kaman damdama ruɓanyawa ne fa damdama alaihim, kai daga jin damdama alaihim ka san ba abu ne mai sauki ba, haka ire-iren su. To ولهذا كان الجرح اقوى من الجرح ذاك لفظ الجرح ما اكسمه شي ضمه يافي نوعين معنى في يد الجرح ابن تيميه يكوما يا زما لكسيكوغرافا ني يكوما يكوما معجمي yana magana akan linguistics mai fa inna الجرح هو المجروح نفسه domin aka ce الجرح shine shi mutumin ko abin da akai ma ciwon وهو غير الجرح دبان يكي ده الجرح وان ده شي جرح شيني مصدر وهو فعل ده كان اكا شي الجرح واتو كمان شي وان ده ما بيبينه با وان ده انقرزني اكا شي كما الجرح شي وان ده سيانسا مش بنديج منغاني وكذلك القره والمكروه والمكره haka waɗannan alkur in aka samu shi damma yafi nauyi fiye da alkarhu, haka almakruhu da almukrahu, kama kana ta'ala kutiba alaikumul qitalu qitalu wa huwa kurhun lakum, sai aka amfani da kurhun saboda tsananin wato abin da an ce karhun zai zama tsananin bai kai wancan ba, kamar yadda aka yi amfani da shi a wajen haihuwa ko hamalatu ummuhu karhan wadatu karha, akwai wannan riwaya saboda ai wahalan haihuwa da daukan ciki bai kai wahalan jihadi. Na'am, la ilaikum an tarsun nisaa karha, dai halasta ku gaje mata ba sa so, mace koda ba ta son mutun kinda take mishi bai kai kinda munafiki yake ma jihadi ba. Yace haka wa qala ta'ala walillahi yasidu man fis samawati wal ardi tau'an wa karha, ga Allah ne suke sujuda duk abin da ke cikin sammai da kasai tau'an da sarran su wa karhan, suna so suna ki, saboda nan wato alkarhu ne. Wal juhud, in ko aka ce al juhud yace nihayatu baqati wal qudrati, shine karshen kwazo da karfi da kudirar yin abu. Qala ta'ala walladhina la yajiduna illa juhudahum, waɗanda ba su da abin da za su bayar sai iya ƙwazonsu ɗan abin da suka alkinta ko suka sururuta. Wa fil hadisi, a cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda hadisi ne tabbatacce yana cikin sunan Abi Dawud daga Abdullahi ɗan Hubaysh ko ɗan Hubshi radiyallahu anhu, yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce afdalus sadaqati juhudu muqillin yusirruhu ila faqirin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi falalar sadaka ita ce juhudu muqillin, kwazo tashi fadi tashin wanda bai da shi da yawa, wanda yusirruhu kuma zai bayar a asirce ila faqirin, ya ba marashi wanda bai da wani abu na azu a gani amma sai ya ururuta ya kawo. To wannan yafi falala fiye da wanda yake da wadata ya bayar, sannan ya kawo a ɓoye yafi fiye da bayyana. Intubu sadaqati fa ni'mahi, kamar yadda ka san koda misali a ce kyauta ce, wanda ya baka kyauta da abin da ka san yafi ƙarfin shi, ai bai fiye burge ka kamar wanda ya baka kyautar abin da kake ganin shi ma yana buƙatar sa, ko wanda misali wani talaka ne ɗan uwanka ko amininka, shi ma kana ganin abin da ke hannun shi bai kai ya kawo ba, sai ɗauka ya baka, za ka fi ganin daraja abin fiye da wanda ka san cewa dama ya maye mutane kyauta da yawa irin wannan ko fiye da wannan. Wani ya baka da Nabiyu sallallahu alaihi wasallama, shi sa Nabiyu sallallahu alaihi wasallama yake cewa aljihadu sinamul amal. Nabiyu sallallahu alaihi wasallama yace jihadi, kamar da yake cikin hadisin Tirmidhi daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda, an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ayyul amali afdal, yace yace imanun billahi wa bi rasulihi, aka ce thumma ay, yace
الجهاد سنام العمل جهادي شيني توزن ايكي نباي دا سكي دوان ايكي نباي سكي نعم الله هرا توزن سا سمن سا شيني جهادي فإنه أعلى الإرادات في نهاية القدرة ومن جهادي شيني كرشان أبا بند أكي نفا أتشكين واتو أبن متيكي قدري سامو باب كمان جهادي وهذا هو أعلى ما يكون من الإيمان wannan shine mafi daukaka abin da zai kasance na imani kasinan allazi huwa a'ala ma fil ba'in jihadi shine a can saman ayyukan imani kamar yadda tozo yake shine a can saman jikin raqumi wa kad yakunu bi mashaqqatin wa kad la yakunu kuma ana iya kaiwa gare shi da wahala ko babu wahala wa ammal jahadu in ku aka ce al jahad da fata fa huwa al mashaqqa shine wahala da kunci wai lam yakun tamamul qudra koda kuwa wato ba cikakken iko ake da shi ba fal jihadu fi sabilillah bismillah ta'ala min al juhud jihadi kalmar jihadi to daga al juhud ne wai al mubalaga fi sabilillah shine kaiwa matuka wajen ciyar da lokaci da rayuwa da dukiya da komai wajen neman yarda Allah da daga addinin sa bi kalam bi kamalil qudrati wa taqa da cikakken kudura da samun dama sai ta zammanu shay'aini da haka a cikin jihadi akwai abu guda biyu ahaduhuma abu na farko istifragul wus'i wa taqa dole mutun ya ciyar da dukkan himmarsa da kwarewarsa da kwazansa wasani abu na biyu an yakuna zalika fi tahsili mahbubati Allahi wa daf'i makruhati ya zama kuma wannan abin dan neman yarda Allah akai dan kawo abinda Allah yake so na tauhidi a bayan kasa da tunkure abinda Allah yake ki na shirka da kafirci wal qudrati wal iradati bihima yatimul amr sannan kwazo da irada da su ake samu da abun guda biyu so raka abu guda biyu ne ake so a samu a jihadi shine yin iya kwazo da za a iya sannan kuma ya zama da manufar daga addinin Allah ba neman wani abu na duniya ba wa huna in qasaman nasu arba'ata aqsani ci to anan ne mutane suka rabu gida hudu dangane da alakan mutane da jihadi da himmarsu ko ragwantakarsu za a iya raba su zuwa gida hudu na farko fa qaumun lahum qudratun wa lahum iradatun wa mahabbatun ghayru ma'murin biha akwai mutane da suke da karfi suke da himma suke da kwazo kuma suna da damar yin jihadi kuma suna da son yin jihadi amma son sau din wanda ya saba ma irin abin da aka umurce su irin yawancin kungiyoyin jihadi din yanzu suna son jihadi sun tara makamai amma yadda suke fuskanta abin ya saba da yadda Allah ya ce ayi fahum yujahiduna suna jihadin wai sa'milu juhudahum wa taqatuhum suna amfani da kokarin su da iyawarsu lakin lafi sabilillah amma ba dan Allah bal ba ma haka ba fi sabilin akhar suna amfani da wannan daka ne ta wadan wani abu daban imma muharrama ko dai da jihadin da suke yi ma haramun ne kal fawahishi saboda a ciki akwai alfasha ma zahara minha wa ma batan abin da ya bayyana da abin da ya tsura ya tsuya wal ismi wal baghi bighayri al haqq ko kuma akwai zinubi da ta'addanci ba da haƙi ba wal ishraki billahi koyi wa Allah shirka malam yunazzil bihi sultana game da abinda Allah bai saukar da ainihin wato hujja ba wal qawlu ala Allah bighayri ilmi al haqqi da kuma yin magana akan al'amarin Allah ba tare da ilimi na gaskiya ba wadannan bangaren koda suna jihadi zaga jihadin a cikin kuskure ake shi akwai daka akwai karfi amma kuma ba abin tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gun jihadi malam yace wa amma fi sabili ma la yanfa'u inda Allah mimma wa amma fi sabili ma la yanfa'u inda Allah ko yadda mari suna yin jihadin akan abin da ba zai amfani su ba wurin Allah mimma jinsu hu mubahun wata kila ma abin halas ne la thawaba fi babu lada lakin al galiba anna mithla hadha kathirun kathiran ma yuktaran bihi min ash shubahi ma yaj'alu fi sabili aw fi sabilillah aw fi sabil ash-shaytan yace tsidai ke lokaci irin wannan akan gwama shi da wasu shubohi wanda za su sa a ga ya kama da don Allah ake ko kuma ba don Allah ake wato mutane ba za su fito ƙara su yi abu a gane ga manufarsu ba za su ce don Allah suke
wani kuma yace dan badan Allah suke yi amma dai abin da yake fada shine zaka samu mutun ya samu dama da ƙarfi na yin jihadi amma yazo yana yi kuma dan wata manufa yana da kuɗi yana da ilimi yana da karantawa amma karantawa ta zamar da shi ko abin da yake fada ba haka yake ba ko ya zake wajen ainihin wato abin da yake ko ka samu mutun yana da ƙarfin fada aji yana da duke da zai jihadin amma ya sarele ta zuwa ga wani abu can daban yanzu wani da ya kunya sa a kudin shi addini ko kudin shi da ilimin shi a karantar da addini sai ya zuba su a cikin wani abun banza suka ji shi a feminism ka ji shi a yancin ɗan luwadi ko ka ji shi a yancin dabbobi ko yana yawon shuka bishiyoyi a abin nan a maida abu green kaga shine mubahi din wani abun ma mubahi ne amma bai kai darajar wancan na fata mun gani wa qaumun lahum iradatun salihah aw ko mutanen da suke da kyakkyawan manufa wa mahabbatun kamilatun lillahi da cikakkiyar kauna ga Allah amma kuma mene walahum aidan qudratun kamila kuma suna da karfi cikakke fa wulai wadannan sune sadatul muhibbina al mahbubina al mujahidina fi sabilillah ga kyakkyawan niyya ga cikakkiyar kauna ga cikakkiyar kudura kuma ana yin abin da ya dace to wadannan sune suke cikin jagororin masu kauna Allah wanda Allah yake so to Allah ya ce fasufiyatillahu biqaumin yuhibbunahu wa yuhibbunahum yana son su suna son shi to irin su ne almujahidina fi sabilillah masu jihadi dan dan kalmar Allah la yakhafuna lawmata la'im sune kasabiqina alawwalina min almuhajirina wal ansar wanda Allah ya ce wasabiquna sabiqun ulaiikal muqarrabun kenan Allah ka samu adancin su والذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين ده تسابقون الأولون المهاجرين ده أنصاروا ده waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama suna cikin wannan kaso na biyu kaso na uku wal qismu thalith qaumun fihim iradatun salihah wa mahabbatun qawiyatun tamma mutanen da suke da cikakkiyar niyya kuma suke da cikakkiyar kauna ga Allah lakinna qudratuhum naqisa sai dai damar da suke da ita ta yin jihadi ta taƙaitu tana da rauni fahum ya'tuna bi mahbubatil haqqi min maqdurihi suna aikata abinda Allah yake so ne gurgurdan abinda zasu iya idan sallah zasu yi kawai su yi sallah idan zasu yi wa'azi su yi wa'azi duk abinda zasu iya shi suke wala yatrukuna mimma yaqawuna alaihi shay'an amma abinda zasu iya to ba sa gazawa daga barin sa لكن قدرتهم قاصره سيدي ابن da zasu iya kadan ne wa mahabbatuhum kamila kaunar Allah da suke kuma cikakkiya ce a zuciyar su fa huwa ma alqism alladhi qablahu wannan kashin na uku suna tare da wadancan a cikin lada wanda suke da kaga sun hadu wajen cikakkiyar kudura da cikakkiyar kauna amma sun bambanta wajen samun dama yace kuma zalal fil mu'minina ala adi nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dahu min ha'ula'i khalqun kathir ba a gushe ba a cikin mu'minai tun annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye da bayan rasuwar sa akwai irin waɗannan mutane da yawa wanda suke da irada saliha da muhabba qawiyya tamma walakin bi qudratin naqisa ba su gushe ba suna mutane suna cikin wannan yanayi saboda mene annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna bil madinati la rijalan ma sarathum masiran wala masirtum masiran wala salaktum wadiyan illa kanu ma'akum ana zan jihadi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi akwai wasu mutane suna na a cikin garin Madina babu inda za ku taka da kafa ku tafi babu wani kwazazzabo da za ku tsallaka sai ya zama suna tare da ku da zuciyoyin su qalu suka ce wa hum bil madina ya manzo Allah suna tare da mu alhalin suna Madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am qala wa hum bil madina hasbuhum حسبهم العذر suna da uzurin da ya tare su duk wanda yake da uzurin rashin karfi ko uzurin rashin samun dama ko uzurin mustad'afi ne kamar yadda muke rayuwa yanzu al'umma musulmai a duniya sun kasance suna cikin rauni dan ya zama wannan raunin da gaske ne an fi karfin ku ne kuna da uzuri amma kasashen da suke da karfi na makamai na arziki na fada aji wanda za su iya kawo musulmi maslaha a cikin rigingimun da ake yi da su Isra'ila da su Amerika da su wane ne amma suka ƙi suka shantake to wannan ba su da uzuri
suna cikin waɗancan na farkon da aka alamu zo mu ji sune na gaba wanda basu ba musulunci muhimmancin da ya kamata su ba shi waɗancan na farko wanda suka zae ne to amma na biyu sune wanda suke akan daidai to na uku sune wanda suke kusa da su shine halin musulmai masu rauni kamar yadda muke ganin musulmai a yanzu wa qala lahu sa'id sa'd ibn abi waqas sai sa'd yace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajul yakunu hamiyatal qawmi yushamu lahu mithla ma yushamu li'adha'afihim ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutun ne ya zama hamiya shine back up wani wanda yake kare abu a baya musulmai sun tafi jihadi sai a samu wasu ƴan masu rauni wasu ƴan langelange sai a ce to ku dan tare mana nan ko ku dinga biyo sawu ko ku dinga leƙa mana in kun gansu ku zo ku gaya mana shi ba zai iya shiga cikin combatant sojoji a yaki da shi ba amma zai yi wani amfani na leƙen asiri ko ba da bayani ko tsintan abin da ya faɗi ko ba marasa lafiya magani ko makamantansu to wai sai ya ce to yanzu ya manzo Allah wannan shi ma za a ba shi kason ganima kamar yadda za a ba saura masu rauni da masu ƙafi da sauransu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya sa'adu wa hal tunsaruna illa bi du'afaikum kai baka san nasarar da ake samu ana samun ta ne sakamakon masu rauni ba bi du'aihim addu'ar da suke yi wa salawatihim da sallolinsu wa istighfarihim sai da suke neman gafara Allah wannan hadisi ne sahihi hadisin Sa'd ibn Abi Waqqas yana cikin Bukhari da Muslim hadisi ne mai matukar muhimmanci a wannan babi yadda yake akwai wasu riwayoyi da suka zo a wasu littattafai wanda suka zo da isnadi wanda yake akwai inqibai a cikin shi amma dai kisa ta tabbata bil jumla insha Allah ta tabbata saboda wannan riwaya da ke cikin Bukhari da wasu wurare kamar sunan Nasa'i malai sake cewa warawa annabi sallallahu alaihi wasallama kana ko wariwaye ne annabi sallallahu alaihi wasallam kana yastaftihu bi sa'alikil muhadirina wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan fara al'amarinsa da wato sa'alikil muhajirina talakawa cikin muhajirai in yazo ambato ko yazo addu'a ko yazo wani rabu sai ya fara da su yana ba su muhimmanci har ma yana cewa rubba ash'afa aghbara so da dama zaka samu mutumin da yake mutsu-mutsu mai kura a jikinsa zitimaraini wanda yake da tufafi guda biyu ya gaggu tsofaffin kaya madfu'al bil abwabi akwai madfu'un ne wannan madfu'un bil abwabi wanda ake ainihin tunkude shi a kofa wanda zai shiga waje a ce ba za ka shiga ba yazo taro a ce ba irin ka ake gayyata ba la yu'bahu la ba wanda ya damu da shi ba wanda yake damuwa da al'amarinsa amma nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce law aqsama ala llahi la abarra amma wurin Allah yana cikin waliyai wanda in suka yi rantsuwa sai Allah ya fitar da su ba zai basu su ji kunya ba wa hadha kathirun yace wannan yana da yawa a cikin adabiyat na musulunci wannan hadisi shi ma hadisin al-imamu muslim ne daga sahabi abu huraira ubangiji Allah ya kara masa yadda wal qismur rabi kaso na hudu dama ya ce mutane kala hudu ko to na hudun su ne ga su man qudratuhu qasiratun wa iradatuhu lil haqqi qasira wanda bai ma da karfin bai da kuma wato damar wa fihi min iradatil batil man lahu bihi alim amma babu abin da ke cikin zuciyarsa illa mummunan tunani yana so ya barna yana so ya samu dama da zai barna Allah bai bashi dama ba mala yace fa haula idhafa ul mujrimina wannan sune masu rauni cikin criminals walakin qad yakunu lahum min at-ta'thir bi qulubihim nasibun wa hadhun ma ahli batili amma da gurgurdan yadda abin ya shiga zuciyarsu da gurgurdan yadda yake tasiri a zuciyarsu su ma za su iya samun rabo na zinubi kamar yadda wancan mai zuciya kyakkyawa ya samu rabo na lada za su samu rabo na zinubi ma a tattara su ma ahli batili kama yujadu fil ulama'i wal ubadi waz zahidina min al mushrikin ahli kitabi wa munafiqi hadhihi al umma ma fihi mudahatun li ulama'il mu'minina wa ubadi kamar da yake samun ainihin malamai da masu bauta Allah da zahidai cikin mushrikai da ahli kitabi suna da kuma munafikai cikin wannan al'umma suna da wani abu da yasa suka yi kama da malaman mu'minai shiga ko makamantansu wadhalika anna shaytana ja'ala li kulli shay'in min al-khalqi nadhiran fil batil min al-haqqi ne wannan li kulli shay'in min al-haqqi nadhiran fil batil. So da shedan yayi kokari ya ga cewa kowane abu na kyau ko na kirki na gaskiya sai ya sanya mishi dan uwansa ko kininsa a cikin nabarna. Akwai aure sai shedan zai rayawa mutane daduro, akwai kasuwa sai zai rayawa mutane cin riba, akwai ainihin wato wa'azi na kiran Allah sai zai rayawa mutane wa'azi na kira zuwa ga wannan Allah ko wa'azi na kira zuwa ga barna. To haka dai duk abubuwa kuma ne akwai mai kensa akwai kuma mara kensa. Fa inna asla shari huwal ishraku billah, mafi girman sharri shine shirka da Allah. Akwai tauhidi amma shedan ya kawata wa mutane shirka har suna ganin kamar ita ma wani abun arziki ne. Kama kana aslu alkhairi huwal ikhlasu lillah, kamar yadda asalin alkhairi shine yi dan Allah. Nari san gane zai mutu kenan. Wannan kuma yanzu bata kawo ba, sake dubawa dai malam karfe 8 ba, rana bata fito bane. Allah ya kyauta. Sai malam yake cewa fa inna Allah subhanahu khalaqal khalqa liya'buduhu wahdahu la yushriku bihi shay'a, lalle Allah madaukakin sarki ya halittu halittu dan su bautata mishi kuma kada su yi shirka da shi akan komai. Wa bidhalika arsala ar-rusula, akan haka ya aiko manzanni. Wa bihi anzala al-kutuba, kuma akan haka Allah ya aiko littattafai, ya saukar da littattafai. Abu mafi girma da Allah ya aiko annabawa da shi shine su zo su kira zuwa ga dayanta Allah a bauta, dayanta Allah a siffofinsa, dayanta Allah a ayyukansa shi kadai, kuma su kore shirka. Duk annabawan da Allah ya aiko su, kuma inda malam zai kawo mana abinda Allah ya aiko su kenan su yi, kuma da tafan da ya ba su abinda suke dauke da shi kenan. Kamar da Allah yake cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun, babu wani annabi da muka aiko cikin annabawa cikin manzanni sai da muka bashi sako cewa ya ce ya yi bayani wa mutane cewa subutawa Allah shi kadai, kada su yi shirka. Wa qala ta'ala, kuma Allah ya ce wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut, cikin sutun Nahl kenan ko, yace hakika mun aiko da manzo zuwa ga kowane wata al'umma an i'budu Allaha, cewa ku bautatawa Allah wajtanibu at-taghut, kuma ku guje ma tagut shine gunki kenan. Wal ibadatu, malam yace kaga ita ibada tajma'u kamalal mahabbati wa kamalal dhulli, tana hada cikakkiyar mahabba tana cikin ibada, haka nan kuma cikakkiyar ainihin wato cikakken risnawa ga Allah shine ibada. Fal abidu muhibbun khadi'un, shi mai bauta shine wanda yake kaunar abu kuma ya risna gaban sa. Bi khilafi man yuhibbu man la yakhda'u la, sabanin wanda yake son wanda bai risna mishi. Akwai wanda yana son mutum amma baya risna mishi, kamar mace zace son mutum amma ta ki risna mai, ko wani abokinka ko danka ko makamanci haka. Bal yuhibbuhu yatawassala bihi ila mahbubin akhar, zaga wannan shi yana son wato wani ne dan ya kai ga zuwa ga wani abun so din, yana so ya amfani da shi ne a matsayin tsani dan ya tike zuwa ga wani abun so. Wa bi khilafi man yakhda'u liman la yuhibbuhu, ai kuma wanda yake son wanda yake risnuwa a gaban wanda baya son shi, kama yakhda'u lizalim, kamar yadda yake risna a gaban azzalim, wacce tana iya ta mika kanta ga azzalimi ya mata fyaɗe saboda ba ta son shi amma tana jin tsoron wato abinda zai biyo baya. Haka kai da zaka tsebi kuɗi ka kai ma kidnappers a matsayin ransom, ba dan kana son su ko dan ka musu kyauta bane, dan ba yadda ka iya. To akwai al-khudu liman la yuhibbuhu, ko al-mahabbatu bila khudu'in, to ita ko ibada ta hada biyun, kamalul mahabba wa kamalul khudu'i. Fa inna kullan min hadaini laysa ibadatan mahba, duka guda biyun al-khudu' liman la tuhib wal mahabbatu bila khudu, dukkanin su ba cikakken ibada bace. Wa inna kullu mahbubin li ghairi llahi wa mu'azzimun li ghairi llahi fa fihi shawbun min al-ibada, sannan kuma wa inna kullu mahbubin li ghairi llah, duk wani wanda yake abin so kuma bayan Allah wa mu'azzamu li ghayrillah wanda kuma ake girmama shi ba dan Allah ba fa fihi shaubun min al ibadati a cikin wannan san abin da girmama shi ba dan Allah ba kuma bayan Allah akwai wani ratsi na yi masa bauta kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi sahih wanda nabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce da ya gabata da yace ta isa abdud dinar Nabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah wadaran bawan dirhami kaga ba dirhami yake bautawa ba a kauna da yake kudi ake kashi na bawan dirhami ta isa abdud dinar Allah wadaran bawan dinari shi ba wai yana bautawa dinari bane a amma kauna da yake wa dinari Allah annabi yace ta isa abdul qatifa bawan katifa ya tabi ta isa abdul khamisa bawan riga ya tabi ta isa wantakasa ya tabi ya shiga uku ya lalace wa idza shika falan takasha idan ya taka kaya kada Allah sa ta fita yanzu kaga a shayiri shine Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su da bawan kudi bawan zinariya bawan azurfa bawan riga bawan katifa ba kuma yana bautata wannan abubuwan bane a yana tsananin kaunar su ne tace mahabbatun bila khudu'in kenan malam ya shiga da cewa wadhalika kama jaa wadhalika wannan hadisin da muka mata ya gabata wadhalika kama jaa fil hadisi haka nan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin sa wanda shi ma an karanta shi a baya da yace inna shirka fi hadhihi al-ummati akhfa min dabibin nam lalle shirka tana iya sadadawa ta shiga cikin tunani da ayyukan mutanen da ke wannan al'umma ta mu ta musulmai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar buyan tafiye da buyan dabibin nam sawun wucewar tururuwa aran samu shi wannan ruwa wanda ba wanda zai ji ba wanda zai gani amma ta wuce ma annahu laysa fil umami a'zamu tahqiqan lit tauhid min hadhihi al umma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana tare da cewa a cikin al'ummar duniya gabaki daya ba san wata al'umma dake da tsananin kulafuci akan tauhidi irin al'ummar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam ba wali hadha kana shaddad ibn aus yaqulu ya na'ayal arab ya na'ayal arab inna akhwafa ma akhafu alaikum arriya'a yakan fadi magana shi wannan sahabi wato ashadan dan aus yakan ce ya na'ayal arab ya kura gowal larabawa ya kura gowal larabawa na'aya shine ragowa wanda suka saura inna akhwafa ma akhafu alaikum mafi tsananin abinda nake tsoratan muku arriya'u riyaci washahawatul khafiyya da boyayyar sha'awa qala abu daud yace ashatul khafiyya hubbur riyasa shine san shugabanci shakici ma ashawatu al khafiyya wa fi hadisi tirmidhi an ka'b ibn malik anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala haka na cikin hadisin ka'b dan malik daga hadisin tirmidhi da ka'b dan malik Allah ya kara masa yadda inda yake cewa ma annabi ya ce ma bi ibani ja'iani ursila ala ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i ala al mali wa sharaf li dini wannan shine mashahurin hadisin na mazi ibani da ibnu rajabin yayin sharhi al tafi sananne sharh hadis mazi ibani ko kuma dhammul mali wal jahi yace inda za a jefa wato kerkeci guda biyu cikin garken dabbobi barnar da za su yi a ciki bata kai barnar da mutumin da yasa son duniya da kwadayi da son girma a cikin addininsa wannan hadisi tirmidhi yace hadisun hasanun sahihun wal hirsu yakunu ala qadari quwwatil hubbi aw al bughdi shi wannan kwadayin yakan zo ne da gwargwadon wato karfin kaunar ko rauninta ko karfin kiyayyar da abinda mutum ya so shi so mai matsananci to yana iya haifan mishi da mene yana haifan mishi da ainihin wato kwadayi akan abu da abinda mutum ya ki shi ki matsananci yana iya haifan mishi da kwadayin ya gaya lalata abun ko ya barnatar da shi ina ganin bari mu saurara anan saboda gaba ce da muka samu kuma lokaci dama ya kure wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wasabi wa sallama subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi